نظم بحر الهزج كو بيتنا سبعين دا نظم بسم الله الرحمن الرحيم نظم بحر الهزج واقع بحر الهزج كينا بحر الهزج وانا شيني بحري نشدا شيني بحري نشدا اتكيم بحوران نميكدا سوقو دا قوم شا شدا تو شي شيني نشدا ستة مفائل تفائل الهزج والجزء فيه واجب كما بلد أروره واحدة على الأسى وربه اثنان كما أير الرجاء شيء بحر الهزج شيء نفرق دائرة دائرة شيء بحر الهزج شيء كان قبا baharai biyu ne a wannan da'irar da shi hazaju wanda kamar shi ne asali da kuma wato baharul rajazi wanda shi ne na bakwai wanda zai zo wanda shi kamar daga baharul hazajin aka ɗauke shi tunda abinda yake akwai da'ira ta fara da mafa'ilun 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 to idan baharul hazaji ne sai a fara daga mafa'ilun din idan kuma rajazu ne to sai a ketare mafadin a fara daga ilu sai zabo ilum mafa ilum mafa ilum mafa shine sai ya koma mustafilun 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 shi baharul hazaji ba bahari ne mai shore cancan ba me yasa saboda gaskiya so dewa akan ce ma an yi waƙe a baharul hazaji amma a ƙarshe in ka bincika sai ka ga wafir ne mazu'ul wafir ne me yasa menene tafilar wafir mufa'alatu 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 to idan aka yi mata me za ta koma mufa'altun me ake cewa da wannan na biyar mutaharriki a mai da shi sakini kasaru asubu ko asubu sai ya koma mufa'altun sai ya zama mufa'ilun shi ya sa su dewa wasu buhuran an wasu kasidin da za a ce ai ba a baharul hazaji ne to gaskiya ba baharul hazaji ba ne saboda abinda shi ke akwai da an idan asida ta kai baiti 100 duk tafilolinta kaga 100 sau 4 nawa kenan 400 kenan ko duk tafilolin 400 banda guda 1 da suka zo mafa'ilu amma guda 1 sai ta zo mufa'alatu to ba za a ce baharul hazaji bane za a ce baharul wafir ne mazu'ul wafir ne to abin da yake faruwa kenan so da yawa sai kaga kasida da take daga mazu'ul wafir amma an gaggauta dangana ta ga baharul hazaji saboda ko duban baiti na farko ko na biyu ko na uku din aka auna su mafa'ilu mafa'ilu suna yin daidai to amma ka'ida inda duk kake so ka ce wannan kasida a baharul hazaji ne to wajibi sai ka bi dukkan tafilolin tun daga tafila ta farko har ta ƙarshe ka tabbatar da sun zo mafa'ilu mafa'ilu sannan ne baharul hazaji amma da zarar an samu daya ta zo mufa'alatu to sai ya zama ba baharul hazaji bane sai ya koma mazu'ul wafir ne to shi dai baharul hazaji mafa'ilun ne sita mafa'ilun tafa'ilul hazaji tafilolin baharul hazaji mafa'ilun ne halin kasancewarsu shida sita din hali ne tafa'ilu din shine mubtada mafa'ilun labarinsa sita hali ne wal jaz'u fihi wajib shi yasa asalin baharul hazaji zai zo mafa'ilun 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 amma dole ne a yi masa jaz'u kaman balat kaman yanda yake a fili bayan da za a iya zo da tafilolin guda shida sai an rage ɗaya-ɗaya su koma hudu aruruhu aruran baharul hazaji wahidatu arura ɗaya ce yake da ita alal asa
a zancen da yake ya fi inganci a yadda wato hazraji yake cewa wa abdi bi sahabin raimi ba a sanya zuduhu kazaka walau ma tufa musa muru'un dana wa abdi wa ishara zuwa cewa shine bahari na shida alifin a ishara zuwa cewa yana da arura daya bar ta abdi ishara zuwa cewa yana da rarbai guda biyu shine aruruhu arurarsa wahidatun daya ce alal asar zancen da ya fi inganci warar buhustunani yana da rarrabai guda biyu kama airar raja kama yadda haka din shi ya furin jaye yana da rarrabai guda biyu wannan nusa ba ta da kyau ita lauto ga shi nan sai ya to akwai wadda take a sahihiya arura wato mafa'ilu wa ya tafi hal awwalu rarbi na farko yana binta shi ma sai yazo sahihi shi yasa sai aje baharin yazo mafa'ilun 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 mafa'ilu a me shahidin sa afa shine kuwa afa min ali laylas sahabu fal amlaju fal gumru afa min ali laylas sahabu fal amlaju fal gumru afa min a afa min a mafa'ilun lilaylas sahabu mafa'ilun bufal amla mafa'ilun jufal gumru mafa'ilu rarbi na farko kenan wa ma yura an hasfi sani ma'adalu ba a ganin akwai mabauda daga a ce rarbi na biyu yana zuwa mahazufi sai zama mafa'ilun mafa'i sai aji baitin ya zo kama haka mafa'ilun 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 mafa'i shahidinsa shi ne me wanne ne shahidinsa wa ma zahari libagin rai mi bi zahari zaluli wa ma zahari mafa'ilun libagin rai mafa'ilun mi bi zaharil mafa'ilun zaluli mafa'i shi yasa an shafe lun ya zama an yi hasfu kenan ko to wannan shine baharul hazaji waye zai yi kasida koda baiti goma ce a baharul hazaji mafa'ilun mafa'ilun sai mafa'i ba sai ta koma fa'ulun ƙwarai kuwa in an yi hasu sai ta koma fa'ulun waye zai yi mana kasida waye ke haɗawa da lugga na malami malami shi ne ga lugga ga tasirifi ga nahu ko ai gaga ya kamata a ce ko amma su a yi suke bin sojin duba mukama a ce ga mala habibu ba au ga mala habibu ba a da habibin biyu suna lugga suna a shi daya mala habibu wannan baya mala habibu na kofa mazugar shi baya tasirifi ko sai na hau tasirifi ko uwa ne a ilimi in ba uwa ai da rogon tafiya ko da alhamdulillah sai mu tashi baharun rajazi ko wanda shi yana cikin mashuran buhurai alhamdulillah Allah ya gane da mu Allah ya ba mu fahimta masu littattafan Allah ya saka musu da alheri malaman mu Allah ya saka musu da alheri kasan mu Allah ya ba mu zama lafiya da abin da yake firgita mu Allah ya kawar da shi daga gare mu Allah ya ba mu aminci Allah ya mana duk wani kunci karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku